Hukumar lura da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya ta ce ana da mata kusan 150 da ke fama da matsalar cutar yoyon fitsari a jihohin Najeriya. Wakili a hukumar Majalisar Dinkin Duniyan UNFPA wato Dr. Jin Kunye ne ya bayyana manema labarai hakan lokacin da hukumar Majalisar Dinkin Duniyan ke shirin yi wa wasu mata da ke fama da wannan matsalar yoyon fitsari aiki a garin Maiduguri.
In developed world there is nothing like fistula anymore, has been completely eliminated, but in Nigeria we have close to 150,000 women who currently are living with fistula.
Dr. Kunye ya ce a kasashen da suka ci gaba babu ma matsalar cutar yoyon fitsari ga mata, duk an riga da an kauda su, amma a Najeriya ana da kusan mata 150 da ke fama da wannan matsalar na yoyon fitsari.
They don't have a smile in their life.
Basu da farin ciki a rayuwarsu, kuma hanya kaɗai da za su samu farin ciki a rayuwarsu shine mai musu wannan aiki.
Fistula is a big problem all over Nigeria and also in Borno because of the health system. We don't have precise statistics by state, but we know that is a big problem because maternal mortality in Borno is high.
Ciwon yoyon fitsari babban matsala ne a duk faɗin Najeriya, musamman ma a jihar Borno. Duk da cewa bamu da takamaiman ƙididdiga game da wannan matsala a wannan jiha, amma mun san cewa ana samun matsalar mace-mace lokacin haihuwa, kuma kun san duk inda ake samun matsalar mace-macen haihuwa dole ne a samu matsalar yoyon fitsari. Na kuma tambayi wata mace da ke fama da matsalar wannan yoyon fitsari game da yadda wannan ciwo ya kama ta, ga dai abin da take cewa.
Daga aiku sai na fara ga ina liki, sai na samu liki a nan asibiti ma na aiku. Nan asibiti General Hospital din nan. Sai na ga kai yana bin kafa na, nace to ni na gaya mata, nace dama haka ne idan mutum ya aiku, tace a'a wannan ba taɓa jiyo ba, daidai mu zo asibiti mai kamfani. Sai da na zaka ce mu a VVF ne. So aikin ma bai yi a nan ba, sai aka tura ni zuwa Kano. Kano ma an min so ɗaya RVF na samu sauki. Sannan aka yi na fitar ɗaya ban samu sauki ba. Amma dai nan dai na kwance gaskiya.
Banda wata haihuwa da kika samu wannan matsala, kina da kamar wasu yaya da kika haifa a baya?
Tun na farkon ne mun sake haifawa. Dan mijin ma ya sake ni, malama ina gidan mu.
To ya kike ji kamar kina fuskantar wasu tsangwama haka wajen al'umma game da wannan matsala kike fuskanta da Allah?
An nuna min gasa. Ga ta 100%. Gaskiya ba taɓa min tsangwama ba. Dan kwana uku ina nan asibiti. Ina na kuɗa ba wanda ma ya kula ne, sai daga baya tukun suka ga abun yayi serious, suka sa ni aikin tiyata. To ciki din yana saman zuciya yayi, suka ce ba zai yiwu a mun aiki ba, wato operation kenan. Sai aka sa corset, aka ja yaro garin ja corset ne, sai aka taba ni aka hada ni. Yanzu ciki da ji labarin, nace to bari in zo asibiti, ko Allah zai taimaka.
Hajiya Kori Habibu da ita ce jami'ar sadarwa na hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ake kira UNFPA a takaice.
A ƙarshen gaskiya ba a taba yin a ce an zo an taru an lura da mata masu yoyon fitsari ba a nan jihar. Yawanci wato shekaru kamar 4-5 da suka wuce an taba gwada, gwamnatin ta dauki nauyin yi, sai kuma ta tsaya tana tambayan jama'a su biya kuɗi. Sai kuma dan mu nuna da cewa da a cikin Najeriya nan shi wannan cuta yana nan wuri da yawa, ba nan kadai ba. Sai muka ce to bari mu zo da kwararru daga kasashen waje, mu hada da doktoci da suke cikin jiha Najeriya, su zo su taimaka su tallafa dan a yi musu gyara. To in san samu ne a ce an gyara 150 din nan, amma mu a zaton mu za a samu fiye da 150 a nan jihar Borno. Tsakanin jiya da yau an samu mata kaman kusan 85 da suka zo yanzu suka yi rajista. To wannan ma na farin kwana ɗaya kenan.
Kasar Canada da Koriya da hukumar Majalisar Dinkin Duniya UNFPA ne dai suka dauki nauyin gudanar da wannan aiki ga waɗannan mata kyauta, wanda ake sa ran mata 150 su amfana. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.